Nicken Kopf Mem, Nicken oder Mesche, Mischabin, ich mach sie jeden. Ey, tadaroi, 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 ladaroi. La da 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 la 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 da 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 na 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 hi la da da la da 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 na 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 da 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 Yamba mama ya 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 Oh, ina ina na ma ina na ma ina na ma ina na ma ina na da ya la da 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 ma da 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 yoch na ina ya 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 da 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 da